da yake jawabi a taron shugaba Akufo-Addo ya jaddada cewa karuwar sauyin yanayi musamman kan al'ummomi masu rauni na bukatar haɗin gwiwa tare da aiki na haƙiƙa. Yace akwai damuwa ƙwarai idan aka yi la'akari da yawan tarukan sauyin yanayi, amma har yanzu babu wani kwakkwaran tasiri na daƙile matsalar. Domin haka,
today we gather not merely as leaders or policy makers, but as individuals bound by our love for our lands and future generations.
A yau mun haɗu ba kawai a matsayin shugabanni da masu tsara manufofi ba, amma a matsayin ɗaiɗaikun mutane da muke son ƙasarmu da al'ummominmu na gaba. Mu bari taron COP29 a nan Azerbaijan ya nuna muhimmancin canji daga tattaunawa zuwa tabbatarwa. Shugaba Akufo-Addo ya bayyana cewa Ghana na samun ci gaba mai ɗorewa da burin rage hayaƙin da take fitarwa da tan miliyan 64 nan da shekarar 2030. Ghana ta dasa bishiyoyi miliyan 50 daga shekarar 2017 zuwa yau da tsarin ababen hawa masu amfani da wutar lantarki don hanzarta canjin makamashi. An fara taron kiyaye muhalli na COP tun shekarar 1995 a ƙasar Jamus. Shin ko taron na tasiri gurin magance ɗumamar yanayi zuwa yanzu kuwa? Tambayar da na yi wa Muhammad Jafar Dankwaziya kenan, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci.
Ɗumamar yanayi da kanta tana haifar da ababai masu yawa, to amma wannan zama da aka saba yi yanzu ya zama dai kamar yanda muka san ana zabe a cikin ƙasa kowane shekara fudu. In aka yi zabe aka kare, sai a koma inda ake har in shekara fudun kuma ya dawo. Haka ne wa'anda kuma suke nasu, kowane shekara sai a dubi ina za a je a zanna a yi maganganu. To amma mu kiran da muke yi shine yanda shugaban ƙasar Ghana kiran da yayi shine a tashi ayi aiki. A tashi ayi aiki shine a san yanda za a yi a magance hauhawan zafi. Yanda zafi ke yawa, rafi suna bushewa, ruwan sama ba ta zuwa, dukan ga kuma mun san ayyukanmu suka kai mu ga haka.
Sai dai masana kan yanayi da muhalli sun mayar da martani ga shugaban, suka ce wannan kira da yi da kuma ababen ci gaba da ya ambata gwamnati ta yi kan kiyaye muhalli ba su bayyana yanayin da kasar ke ciki ba. Idan aka yi la'akari da illar da masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba suka yi muhalli a kasar, wacce ta assasa kuma coordinator ƙungiyar tsaftace muhalli wato Eco Conscious Citizens Ewula Sewa da take mayar da martani kan jawabin. A kafar talabijin na TV3 ta ce, ina tunanin ko yana maganar wata ƙasa ne, ana lalata dazuzzukanmu ta hanyar haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, koguna sun gurɓata, babu wani ƙuduri na kare muhalli daga gwamnati. Shi ma Jafar Dankwaziya ya dace da hakan.
Ya yi ikirarin an shuka itacina fiye da miliyon 50 cikin shekara hudu, to mukaddara haka nan ne, to amma itacinan kuma da ake yankawa saboda neman zinariya kan hanya wanda doka bai amince da ita ba, wanda aka fi sani da galamsey, yasa wannan shuka itacin da ake yi bai kawo mana amfani, saboda in an shuka daya aka yanka goma to an koma baya.
Taron na Banade ya mai da hankali ne kan samar da kudaden gyara yanayi da taimakon ƙasashe masu tasowa don daƙile illolin da sauyin yanayi ke haifarwa. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.